This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da sake kasancewa tare da mu masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na dare yau Litinin 24 ga watan Yuni 2024. To bayan labaran duniya za a ji gargadin mataimakin shugaban kasar Najeriya Kashim Shatima ga gwamnatin Sokoto bayan da ake tarairadin cewa gwamnan jihar na yunkurin tubewa mai martaba sarkin musulmi rawani. Bayan nan kuma za ku saurari karashin hirar da muryar Amurka ta yi da Hafsan Hafsoshin tsaron Najeriya General Christopher Musa akan yadda suke tunkarar matsalolin tsaro da suka addabi kasar. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Muna kuma tafi da labaran wasanni daga nan Washington DC wanda Murtala Faruk Sanyin da zai gabatar. Yanzu dai sai a sake gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin Rasha sun ce adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa aƙalla 20 bayan jerin wasu hararren ta'addanci da aka kai kan majami'u da haikalin Yahudawa a yankin Donjostan a Jalhadi. Wasu 'yan bindiga masu ɗauke da muggan makamai masu sarrafa kansu sun kai hare-hare a biranen Durban da Makachkala a cewar jami'ai. Indamban maharan sun kuza kai majami'a daɗaɗɗiyar ɗariƙa ta Orthodox da wani haikalin Yahudawa inda suka cinna wuta sannan suka kashe wani limamin Orthodox. Shugaban yankin Donjostan Sergey Milkov ya bayyana lamarin a matsayin wani bala'i ga ƙasa, yana mai cewa wannan rana ce ta bala'i ga Donjostan da ma ƙasa baki ɗaya. Beijing na son kungiyar tarayyar EU ta janye harajin farko da ta sanya kan motoci masu amfani da lantarki kira China nan da zuwa ranar 4 ga watan Yuli mai zuwa, kamar da kafar labarai ta Global Times mallakar gwamnatin China ta rawaito, bayan da ɓangarorin biyu suka amince su gudanar da sabbin tattaunawa kan cinikayya. Harajin EU na wucin gadi da ya kai har zuwa kashi 38.1 akan motocin latironi da aka shigo da su daga China zai fara aiki nan da ranar 4 ga watan Yuli, yayin da kungiyar ke binciken abubuwan da ta ce sun wuce kima da rashin adalci na tallafi. Kasar China ta sha yin kira ga kungiyar ta EU da ta soke harajin da ta saka, inda ta bayyana aniyarta ta shiga tattaunawa. Beijing ba ta son shiga wani sabon rikicin haraji, ganin har yanzu ba ta gama murmurewa daga harajin da gwamnatin Trump ta sanya mata ba. Amma ta ce za ta ɗauki dukkan matakai don kare kamfanonin China idan hakan ta faru. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Amurka da Turai na gargaɗi kan yiwuwar yakin Gaza ya faɗaɗa, ganin cewa da yiwuwar Isra'ila ta kai farmaki Lebanon kan mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran. Shugaban ɓangaren zartaswa da manufofin kungiyar tarayyar Turai EU Joseph Borrell ya gaya ma manema labarai yau Litinin a birnin Luxembourg cewa kasar ruwan zuwar yakin na karuwa kullayaumin. Abin bakin ciki, ina ganin mun shiga wani yanayi na gab da wanzuwar wannan yakin, a cewar Borrell. Ya kuma ce ana matukar buƙatar tsagaita wuta a Gaza don a samu shiga da kayan agaji. Ya ƙara da cewa shigar da kayan taimakon jin kai cikin Gaza bai yiwuwa yanzu. Masu zanga-zanga a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil sun yi tattaki a wajejen gaɓaro ta Copacabana Beach jiya Lahadi don nuna ɓacin ransu kan wani ƙudurin doka wanda zai daɗa mai da zubar da ciki babban laifi a ƙasar ta Brazil. Masu zanga-zangar na ɗauke da kwalaye iri-iri da ke nuna saƙonsu na rashin amincewa da ƙudurin dokar. Wasu daga cikin matan da suka yi sutura da kalar ja da fari. Irin wannan ya zama ya biyo bayan amfani da irin wannan adan da fitacciyar mai aiki a gidan talabijin Margaret Atwood ta yi a littafinta mai suna da Handmade Tale mai nuni da tsarin danniya. Nuzi ta ce muna nan ne don mu nuna ma duniya cewa mu ke iko da mahaifarmu a cikinmu, Mukin mu namu ne, kasar mu kuma babu ruwanta da addini. Bai kamata kasar mu ta yi shishigi abin da ya shafi jikin mata ba. Mun zo nan ne don gaya ma duniya haka, saboda kasashe da dama ana raina mata matuƙa. A ƙarshe, ‘yan kasar China 18 suna daga cikin mutane aƙalla 20 da suka mutu a wata babbar gobara da ta tashi a wani kamfanin yin batir na lithium a ƙasar Koriya ta Kudu, a cewar hukumar kashe gobara a yau Litinin ɗin nan. Ta ƙara da cewa akwai ma wani mutum ɗaya ya ɓace. Daga cikin mamatan akwai ‘yan ƙasashen waje 20, ciki har da ‘yan kasar China 18, mutum guda daga Laos da kuma wani wanda ba a san inda ya fito ba. Abin da wani jami'in kashe gobara mai suna Kim Jong-yong ya gaya ma manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa garokin mamatan sun yi matuƙar ƙonewa ta yadda zai ɗau lokaci kafin a iya tantance mamatan. Mutane sama da 100 ne ke aiki a kamfanin lokacin da suka ji jerin fashe-fashe daga hawa na biyu, inda ake tantance ingancin batir lithium da ake sawa a fakiti, a cewar Kim Jong-yong.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Mataimakin shugaban Najeriya Sanata Kashim Shatima ya yi kashedi a kan yunkurin tuɓe sarkin musulmi Khalifan Shehu Usman ɗin Fodiyo na 20 daga kan karaga. Wannan na zuwa ne lokacin da rikicin sarauta a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ke jan hankalin jama'a. Kwatsam sai ga wani abu mai kama da afkawa cikin irin wannan rudani a jihar Sokoto, wadda ita ma take arewa maso yammacin Najeriya. Tun daga lokacin da majalisar zattarwa ta jihar Sokoto ta amince a yi wa dokar ƙananan hukumomi kwaskwarima yadda za ta shafi batun wa'adin zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomi da naɗin uwayen ƙasa da hakimai. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
A lokacin zaman takaro na biyar na wannan shekara ta 2024, majalisar zattarwa ta jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ta amince da wasu ayyuka da kuma gyara ga wasu tanade-tanade na dokar ƙananan hukumomi. Kwamishinan albarkatun ruwa na jiha Yusuf Muhammad Macido, wanda kuma ɗa ne ga sarkin musulmi na 19 Muhammad Macido, yana cikin waɗanda suka karanta jawabin bayan zaman majalisar ga manema labarai, kuma shi ne ya karanta batun amincewar majalisar kan yin gyara ga dokar ƙananan hukumomi wadda za ta sauya wa'adin shugabannin da aka zaɓa da kuma batun iko na naɗa uwayen ƙasa da hakimai.
Tsarin shi ne majalisar sarkin musulmi ita za ta gabatar da buƙata ga gwamna domin naɗa waɗanda ake so a matsayin uwayen ƙasa da kuma hakimai. Shi ne tsarin wanda yake. To amma dokar ta 2008 ta nuna cewa damar naɗi tana ga majalisar sarkin musulmi, wanda kuma wani abin yake damar naɗi tana ga gwamna. Ita majalisar sarkin musulmi za ta gabatar ne ga gwamna domin amincewa da kuma naɗawa. To shi ne wannan gyaran fuskar da aka wa wannan sashe na 76 kashi na biyu ya nuna cewa idan wanda kuma majalisar ta jihar Sokoto ta amince da shi, wanda idan kuma ya samu amincewa da na majalisar dokoki ta jihar Sokoto, tsarin zai dawo yadda aka al'adance shi, cewa majalisar sarkin musulmi za ta gabatar da buƙata na neman amincewa da kuma naɗawa daga gwamna a muƙamai na uwayen ƙasa da kuma na hakimai a jihar Sokoto.
Tun bayan wannan zaman ne maganganu ke fitowa daban-daban daidai da fahimtar masu waɗannan kalaman, ko kuma abin da suka hango ake nufi da batun na sarakuna. Bayanai dai sun yi ta bazuwa a kafafen sada zumunta masu nuna cewa gwamna Ahmad Aliyu yana yunkurin cire sarkin musulmi daga kan karaga saboda wataƙila yadda suke kallon dangantakar gwamnati da masarautar. Wayewar safiyar yau Litinin ne, jaridar Daily Trust ta rawaito kungiyar kare haƙoƙin musulmi wato MURIC a Turanci ta ƙara akan cewa gwamnan Sokoto na maƙarƙashiya na tuɓe sarkin musulmi daga kan karaga. Mataimakin shugaban Najeriya ma Sanata Kashim Shatima ya yi kashedi akan wannan yunkurin lokacin da yake magana wurin taron sha'anin tsaro a jihar Katsina.
And to the Deputy Governor of Sokoto, I have a simple message for you. Yes, the Sultan is the Sultan of Sokoto, but he is much more than that. He represents an idea. He's an institution that all of us in this country need to jealously guard, protect, promote, preserve, and project for the good of our nation.
Mataimakin shugaban kasar da ya bayar da sako ne ga mataimakin gwamnatin Sokoto cewa sarkin musulmi sarki ne na Sokoto, amma darajarsa ta zarce hakan. Ya ce shi jigo ne wanda ke rike da masarauta da wata martaba wadda dukkanin mu a kasar nan muke aiki domin tabbatar da mutunta ta da kare ta da kuma daukaka ta domin kasar mu ta ci gaba. To sai na tuntubi majalisar mai arfar ma sarkin musulmi akan wannan batun, inda kakakin ta yace ba su da masaniya akan wannan batun na yunkurin cire sarki. Har wayo na tuntubi bangaren gwamnati ba wanda zai iya magana akan wannan batun a hukumanci, sai dai wani bincike daga bangaren na gwamnati ya nuna cewa dokar da za a yi wa gyaran fuska doka ce wadda kawai tana tsokaci akan baiwa gwamna dama na zaben wanda za a nada uban kasa ko hakimi idan masarautar mai martaba sarkin musulmi ta gabatar da sunayen wadanda take son a zabe daya daga cikin su. Duba da yadda ake zubar da kimar sarakuna da masarautu a Najeriya, musamman abin da ke faruwa a jihar Kano yanzu, kuma ga wannan na faruwa a Sokoto, inda a baya ma wannan gwamnatin ta Sokoto ta cire wasu sarakuna ta kuma sauyawa wasu wuraren aiki. Yasa na tuntubi mai sharhi akan lamarin yau da kullum Professor Bello Dodon Bada ko me wannan yake nufi.
Abin da ke faruwa shi ne banzaci wannan abin Sokoto za ta yi kokari ta yi irin wannan aiki ba balle kuma gwamnati ta fara gona a Sokoto, saboda duk inda ka ga waɗannan wurare da ke da sarakuna da suka anshi tuta, ai daga Sokoto suka anshi tuta. Don haka idan dattako ne da mutunci da sani, ya kamata da hankuri daga Sokoto a cijin an ya kamata su fara.
Yanzu dai majalisar dokoki ta jihar Sokoto tana kan hutu, idan ta dawo kuma kallo zai koma a kanta, musamman idan ta fara aiki akan wannan dokar da sashen zata so ake buƙatar ta gyara a kai wanda za ta baiwa gwamnati dama nada uban ƙasa ko kuma hakimi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Sai rahotonmu na biyu. A ƙarshen hira shida hafsan hafsoshin tsaron Najeriya General Christopher Musa, shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa, ya yi mishi tambaya kamar haka.
Maganar rasuwan ta tuna mun cewa akwai al'amuran da suka faru, aka kashe sojoji da dama Niger Delta, ai aka kashe su Abdullahi Ali, akwai su maganar General Ahmed da aka yi a Lagos, akwai har General Idris Alkali da aka kashe a Jos. Na san kun kafa kwamitocin bincike, ai na aiki game da binciken waɗanda suka kashe waɗannan sojoji.
No, ya bincike duk ya riga, binciken an riga an gama yanzu. Yanzu shi shugaban kasa ne kawai za mu yi mishi bayani, sannan sai a ga jama'a abin da ya faru. Amma abin da muka shi na wanda ya faru a Kaduna, wannan kuskure ne. Wannan ba wai an ɗauki wani ya ɗauki mataki kawai ya nemi mutane, a'a. Mun bincike mun ga cewa wannan ba wai wani abu ne, kuskure ne, ana operation. Dama akwai kwanaki kafin waɗannan lokaci, akwai mutane sojojin da aka kashe a wurin, ana bin mutane don suna bin ta wurin. To da aka gansu sai shi mutumin ya ɗauka cewa su ne. To shi ne wannan kuskure. Na wanda ya faru kuma a Delta State, wannan abin ban haushi ne, domin mutanen ma sun je, ba wai sun je da wani bindiga su faɗa ba ne. Sun ga mutane da suka saba da su ce okay, to mu aikinmu mu lura da ku, to yanzu ku zo mu yi magana. Sun fito kenan, sun aje bindiga suna magana, sai aka halbe su kawai, aka yi yanke su. To kaga inda ya muna ciwo kenan. To amma mun ɗauki mataki, shi ma an gama.
Kun kama wasu daga cikin wanda suka yi wannan abu?
Eh, no, mun dai san waɗanda suka yi wannan abu. Sun gudu, amma muna kan bin su, kuma mun tabbatar za mu kama su.
General Musa, makarantu da ake shiga ana kwashe yara, na san kamar yadda ka ce yana da waya a gangar ka soja ko ina, amma mutanen sun gane su shiga su kwashe yara a biya su diya, kuma an ce gwamnati ba ta biyan diya. Gwamnati ba ta biyan diya da gaske ne, ba sa biyan mutanen nan in an kwashe mutane?
Mu dai ta wurin mu ba mu yadda a biya diya, ba mu so. Muna son ko dai ta yaya ne mutanen, shi yasa muke mu za mu ci gaba da aikin mu, gwamnati kuma sun san yadda suke aikin su. To mu dai za mu ci gaba, pressure da muke sawa.
Domin an tabbata duk lokacin da aka kama wani aka ce an suko shi, to kuɗi ya sauya hannu.
To kasan an biya ya faru, kowa zai magana yanda shi ya gane.
Na'am.
Eh, magana yake. To amma a taurin mu ba mu ba da shi sama.
To yanzu Allah ya nuna mana ƙarshen shekara farko ta wannan zamani na mulkin ku, a shekara ta gaba me za ku yi don inganta harkar tsaro?
No, abin da muke buƙata, muke roƙon Allah ya ba mu tanadi, ya ba mu ganewa yanda za mu ci gaba da wannan abun, mu tabbatar cewa mun tsayar da wannan abun gaba ɗaya. muna son arewa ta samu da zaman lafiya, kudu ta samu, ko ina Nigeria a dawo, don yanda kasa za ta ci gaba ba yanda yake yanzu. Shi yasa kaga akwai matsala da yawa, akwai yunwa. To muna tabbatar cewa muna son manoma su koma yanda za su samu abinci, makarantar yara su koma makarantu lafiya, komai da ya koma yanda ya kamata. To aikin da zamu yi kenan, kuma inda zamu tuza kenan.
Hafsan Hafsoshin tsaron Najeriya General Christopher Musa kenan a tattaunawar shi da Aliyu Mustafa. Kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da 1631. Za kuma iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a Jamhuriyar Niger. Sannan a duk sa'ar da ake so kuma za iya zuwa shafin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Kwari zai gabatar mana da shirin mu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba. Ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai.
Masu ware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Abinda ke damunmu yanzu dai halin da ake ciki, tun bara da aka yi mulki, noman da muke ma albasa da barzakwa bana da kasuwancin da muke ma albasa babu ci gaba, ci baya ɗin an kasa.
Barawa haka ina ganin albasa ta kai kusan jikka 40 da wani, amma na kudu tsadar ta jikka 30 ne.
Yanayin albasa ka san inda ka tare ta muddin baka samu kasuwar ta ba. Kuma kullum ƙasa ta kai, kullum lalace mana za ta yi.
Da an ka kawo samshonkin an yi hasara da yawa, an kai kukanmu sai da yawo.
Manoman albasa a Jamhuriyar Nijar kenan suke kokawa game da katsewar safarar albasar daga gonakinsu zuwa ƙasashen ƙetare, biyo bayan dambarwar diplomasiya tsakanin Jamhuriyar Nijar ɗin da takwarata Jamhuriyar Benin. Kuma wannan shi ne batun mu na yau, a dakace mu.
An shaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da farida baki ne ji ko na mace.
Madalla. Masu ware, a shirye-shiryenmu na baya mun kawo muku bayanai masu kunshe da ƙorafe-ƙorafen 'yan kasuwar Ghana da ke cinikayyar albasa daga Jamhuriyar Nijar zuwa ƙasar ta Ghana, biyo bayan dambarwar diplomasiya da ke ƙara taɓarɓara alaƙa tsakanin ƙasar ta Jamhuriyar Nijar da Jamhuriyar Benin, musamman lamura da suka shafi shige da ficen jama'a da kayayyakinsu. A wancan lokaci kun ji yadda wannan al'amari ya haifar da tsaiko ga kasuwancin albasa a Ghana, kuma ya sanya farashin albasar tashin goron zabi a ƙasar. Hakan kuwa na da nasaba da cewa kashi 70 cikin 100 na albasar da ke shiga cikin ƙasar ta Ghana ana safarar ta ne daga Jamhuriyar Nijar. A wannan karan kuma manoman albasar ne a Jamhuriyar ta Nijar suke kokawa kan yadda farashinta ya faɗi warwas, kuma har ma suka fara yin asara saboda rashin jigilar albasar zuwa ƙasashen Ghana da Togo da sauran ƙasashe makwabta, saboda waccan takaddama ta diplomasiya da ke ci gaba da ɗumama yanayi tsakanin Jamhuriyar Nijar da makwabciyarta Jamhuriyar Benin. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya bibi wannan al'amari kuma ga rahoton da ya hada mana
game da matsalolin da manoma albasa suka shiga sanadiyar faduwar farashinta, da ma kasancewar iyakar Nijar da Benin a rufe, da ke saka masu dakwanta kewayen gaske kamin ta kai Ivory Coast ko Ghana ko kasar Togo, ya sa manoman na kasar kuma na jihar Tawa kiran wani taron gaugawa a garin Tsarnawa da ya samu halartar shugaba na kungiyar ta ƙasa ta manoma albasa na Amfu, wanda a bayan kammala taron ya yi mini ƙarin bayani kamar haka.
Sunana Abdulaziz Safi. Wannan babban matsala ce, tunda an ka kawo samshonkin an yi hasara da yawa, mun kai kukanmu sai da yawo, mun kai abin nan can mun kaje ya kamata su biya mu, mun dauki agoka da ke bi wannan takardu. Kuma wannan tahiya matsala da yawa ne akwai nan kahi a shigar Nigeria zuwa Benin zuwa abin nan, to yana da sauki kaɗan da nan haka da akwai babu kwanciyar hankali, wajen tera babu kwanciyar hankali, amma akwai abin nan konvoi da za a yi. Cikin konvoi kin nan na kiraye commerce nan mutane da yawa, mun ka tashi can wurin minister de transport mun kai kawo kukan mu yake abu guda ne zai iya yi do semen ne konvoatin do semen zuwa do semen sati biyu zuwa sati biyu ne amma suna iya su isa komite da in mota na tashi kaman banda gobe kaman nan zuwa kwana uku za a gaya mun yau motoci su zo su wuce kaga ne pasco basu yi tayi su saya ya mutane ba su so wannan sai dai su bi na haka nan kuma ga masaloli da akwai jika 750 ne ake biya kai akai ma bai ne to an wuce bai ne yaya ne zai kudade da yawa ne
daya daga cikin shugabannin kungiyoyin manoma albasa na Madawa ya ce kashin kudin dakon albasa yayi yawa a halin da ake ciki a yanzu abinda ya jefa su cikin halin lahaulai
tunana Alhaji Muhammadu Abubakar president na Union Marhaba ta kwamiyankin mada ta manoma albasa tun bare da aka yi mulki abin da ke damu mu manoma albasa da mu magabacin da muka yi noman da muke ma albasa da barzakwa bana da kasuwancin da muke ma albasa babu ci gaba ci ba din an samu saboda matsalolin sun yawa albasa tana nan tana rube mun hannun mu yanzu ba rawar haka albasa shi ka 30 yake yanzu gashi shi ka 15 yake sai da shi wani ri ma babu ma masayan saboda yanzu in za a shiga Najeriya sai an ba da shi ka 700 din mota ta shiga sun mutu bakin Najeriya na kuma in za ka shiga Benin can aka shi in za ka tai Ghana kuma ga hanya aka shi ka kudin mota sun yi tsada ba rawar haka nan muna da matsaloli ya kamata gwamnati ta kama a sa hannu dan talakai samu abin da yace dan an shiga halin haula'i inda ake noma albasa nan yanzu saya tayi ga albasa manomi yana so ya saida sai mai har hatsi babu masaya saboda matsaloli sun yawa
a nasa bangaren Alhaji Salisu mai albasa mai noma da kasuwancin albasa cewa yi abin akwai hasara ciki mai tarin yawa
na farko ko an zo kaso ba wani cin free gare ta ba na kwarai kuma gashi yanayin albasa ka san inda ka tare ta muddin baka samu kasuwar ta ba kuma kullum kasa takai kullum lalace ma na za ta yi sai rar da ka samu ka rabu da ita abin ganan dai daga wayanda sun ka noma shi albasa sai wayanda sai yana son kai shi ko ana son kasa ta bunkasa in ana samu ana juya nan ana kai ana komowa to abu ya haita haya amma shi zan kashe kashe ki cire da nan mu Niger da har Najeriya akwai cin kuɗi masu ɗimbin yawa kaga daga nan magana nake maka da nan kwanni in kace kana son ka same ta border Benin Allah da sai ka kashe abin da hijika 600
har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke nasa samura
a bangaren masu sayar da ciyoyin albasa a cikin kasuwanni sun ce lalle a nan cikin gida farashin albasa na ci gaba da faduwa a irin wannan lokacin sanadiyar wahalar tsallakawa da ita zuwa kasashen waje
sunana Armiyau Abubakar wanda an ka sani da Armiyau mai baragaza albasa dai bana sai a ce alhamdulillah amma a bara ta yi daraja tunda barakan waraka albasa ta yi kudi amma dai bana fata da kudi sosai saboda matsalar bududin gada a sonka to ga yanzu dai ita roba akai wan sesuwa ana auna roba mai kyau albasa da mai kyau $300 tiya ita kuma jakka guda take maraba $100
sunana Awali mai kame a kasuwar birnin Kwale barawa haka ina ganin albasa ta kai kusan jakka 40 da wani abu ma na kudu tsadar ta jakka 30 ne wadda adda tsada barawa haka roba tana iya kai kusan $300 ko $300 da wani abu amma haga mana wadda ta kwana ita a jakka 50 wanda kuma kasa gara $150 kenan ga akwai bambanci ta faɗi kware
yawan albasa cikin gida shi nasa farashin ta faduwa yayin da yawan kashin kuɗin wajen fitar da ita zuwa kasashen waje ya samu noman albasar neman mafita a cikin kasar
masu are karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilmu shine manufar mulkin kanmu
a gaida na Kwari yanzu kuma sai
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta bayyana sabon lokacin gudanar da gasar cin kofin nahiyar ta Afirka ta shekara ta 2025 da aka tsara gudanarwa a kasar Morocco. A can farko an tsara gudanar da gasar ne a watanni Yuni da Yuli na shekarar ta 2025 mai zuwa. To amma kuma a yanzu an kara lokacin a gaba inda za ta fara daga ranar 21 ga watan Disamban shekarar ta 2025 zuwa 18 ga watan Janairun shekarar ta 2026. Yayin da yake bada sanarwar sauya lokacin a wani taron hukumar ta yanar gizo a yau Litinin, shugaban hukumar ta CAF Patrice Motsepe ya ce an yi haka ne domin kaucewa cin karon gasar da gasar cin kofin duniya ta kungiyoyi ta farko da za a gudanar a kasar Amurka a ranar 15 ga watan Yuni zuwa 13 ga watan Yulin shekarar mai zuwa ta 2025. To sai dai da alama matakin ba zai yi wa kungiyoyin gasar Premier ta Ingila dadi ba, domin kuwa sabon lokacin ya yi daidai da lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara, sa'ad da kungiyoyin gasar suke buga wasanni da dama a cikin kankanin lokaci. Kasashen Jamus da Switzerland sun sami hayewa zuwa zagaye na biyu, wato zagayen 16 na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Turai ta wannan shekara daga rukunin A. A fafatawar da suka yi da juna ta wasa ta uku a matakin rukuni a jiya Lahadi, kasashen biyu da dama suke jagorantar rukunin na A sun yi kunnen doki ne da ci 1-1, a yayin da sauran kasashe biyu na rukunin kuma Hungary ta doke Scotland da ci 1 da nema. Jamus din ce yake sama da maki 7, Switzerland ce ta biyu da maki 5, sai Hungary ta karkare matakin na rukuni a matsayin ta uku da maki 3, yayin da Scotland ce a kasan rukunin da maki 1. Yanzu haka kuma ana can ana fafatawa tsakanin Croatia da Italia, yayin da Albania take karawa da Spain domin fitar da waɗanda za su tsallake zuwa zagaye na gaba daga rukunin B. Rahotanni daga kasar Italiya na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar Napoli na duba yiwuwar rage kuɗin da ta sakawa dan wasan gaba na Nigeria Victor Osimhen na fam miliyan 150 ga duk kungiyar da ke son sayan sa. Dan wasan mai shekaru 25 ya dade yana begen sauya shekara daga kungiyar ta Napoli, yayin da kungiyoyin Turai da dama suka nuna sha'awar sayan sa, don ma farashin da aka saka masa ya sa duk suka yi shiru ba wanda ya taya. Rahotanni sun bayyana cewa a yanzu Napoli din ta shirya rage farashin zuwa fam miliyan 100 sakamakon bukatar kuɗi da take da shi, a yayin da sabon kocin kungiyar Antonio Conte yake da kudirin sayo dan wasan gaba na kasar Belgium Romelu Lukaku. Yanzu haka kuma bayanai na nuna cewa kungiyar Manchester United ta kasar Ingila tana shirin yunkurawa da tayin sayan Osimhen, wanda ya bayyana fatan sa na fafata gasar Premier, a yayin da United din kuma take fafutukar samun gangariyar dan wasan gaba bayan tatata da karancin yawan zura kwallaye da ta sha fama da shi a kakar wasanni da ta gabata.
An gaida na sanyin na kafin mu yi sallama da ku masu sauraro ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Hukumar Rasha sun ce adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa aƙalla 20 bayan jerin wasu hararren ta'addanci da aka kai kan majami'u da haikalin Yahudawa a yankin Danjostan a jiya Lahadi. Wasu 'yan bindiga masu ɗauke da muggan makamai masu sarrafa kansu sun kai hare-hare a biranen Durban da Makachkala a cewar jami'ai. Durban maharan sun kuza kai majami'ar daɗaɗɗiyar ɗariƙa ta Orthodox da wani haikalin Yahudawa, inda suka cinna wuta sannan suka kashe wani limamin Orthodox. Beijing na son kungiyar tarayyar EU ta janye harajin farko da ta sanya kan motoci masu amfani da lantarki kirar China nan da zuwa ranar 4 ga watan Yuli mai zuwa, kamar da kafar labarai ta Global Times mallakar gwamnatin China ta rawaito, bayan da ɓangarorin biyu suka amince su gudanar da sabbin tattaunawa kan cinikayya. Harajin EU na wucin gadi da ya kai har zuwa kashi 38.1 akan motocin latironi da aka shigo da su daga China zai fara aiki nan da ranar 4 ga watan Yuli, yayin da kungiyar ke binciken abubuwan da ta ce sun wuce kima da rashin adalci na tallafi.
To duka da takaitattun labaran ne kuma za mu nade tabarmar shirye-shiryenmu na yinin yau Litinin. Sai a tara da mu zuwa gobe da safe idan Allah ya raya mu domin sauraron wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Yona wa Mayinan Dudu da ma injiniyanmu na yanzu, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. Ma'a.